Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC mai mulki ya zama na musamman domin duba rahotannin tuntubar juna da tarurruka da suka yi da zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da sauran shugabannin jam'iyyar hadda masu ruwa da tsaki kan yadda za a raba mukamin shugabancin majalisar dokokin kasa Kano na 10 bayan taron ne Bala Ibrahim mai magana da yawun jam'iyyar APC ya shaida wa muryar Amurka cewa
shugaban majalisar dattawa zai fito daga kudu maso kudu inda ake taron sanata Fabio shi zai rike mataimakin shugaban majalisar dattawa zai fito daga arewa maso yamma inda ake taron sanata Jibrin Barau shi zai rike shugaban majalisar wakilai zai fito daga arewa maso yamma inda ake taron Tajuddin shine zai rike mataimakin sa kuma zai fito daga kudu maso gabashi inda ake taron dan jihar Abia Kalu shine zai rike
Tsofin AM majalisar dattawa sun yi wani taro na musamman inda suka ce suna goyon bayan wannan zaɓi da uwar jam'iyya ta yi kamar yadda jagoransu sanata Bashir Lado ya shaida mani.
A matsayinmu wanda muke majalisa a baya muka ga ya kamata mu kira ƴan uwanmu tun daga wanda suka yi a Second Republic mu nuna goyon bayanmu na farko saboda yadda sha'anin ƙasa take an san akwai harka ta zancen kudu da arewa musulmai da kiristoci. Abinda muke so mu a nan shine mu ba da goyon bayanmu ga distinguished senator Godwin Akpabio wanda muke ga kan cewa bangaren su na South South shine yake da experience kuma shine a matsayin sa wanda yayi governor yazo yayi senator din nan wato abinda muke cewa ranking senator haka idan ka zo arewa musamman Northwest babu wanda ya fi senator Barau cancanta saboda shi ma ranking senator ne wato wanda yake kan wannan kujera hawa na uku kenan so mu cancanta muke duba
to sai dai wasu sabbin ƴan majalisa daga bangaren adawa irin su Ino Garba na jam'iyyar PDP daga jihar Gombe suna ganin ba a yi wa majalisar adalci ba
za mu yadda ko APC ko PDP ko ABGA ko NNPP ko LP ko waye ya shiga daki ya ce kawai ga abin da yake so ba tare da yayi duba da bukatan da Najeriya take da shi za mu hada kai mu kawo wanda muka yadda zai iya muka yadda zai hada kan ƴan majalisa domin zaman lafiyar Najeriya muka yadda kuma ya san aikin kuma zai kawo fahimta tsakanin bangaren majalisa da zantarwa da bangaren doka
shi ma ɗan siyasa daga jihar Zamfara kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Anas Abdullahi Kaura ya tsokaci cewa
tsayar da waɗannan shugabanni waɗanda ƙasar nan ce a gaban su al'ummar ƙasar nan ne a gaban su ba kansu ba kuma ba ƴaƴansu ba sannan kuma ba suna yi domin wata manufa ta su ta gaba ba dan biyan bukata saboda dalilin da yasa ne wannan magana Hajiya Madina mafi akasarin waɗansu su dake neman shi wannan shugabanci waɗanda suka fito daga wasu jihohi daban-daban sun munafuci wannan tafiya sun yi antifati
abinda ya dauki hankali shine cewa shiyar arewa ta tsakiya dai ta tsira da sanata Abdullahi Adamu wanda shine shugaban jam'iyyar APC mai mulki Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.